Majalisar dokokin jihar Nasarawa ta shiga rudani bayan rabewar 'yan majalisar kashi biyu suka kuma zabi kakaki guda biyu. Zabubbukan kakakin majalisar na jihar Nasarawa sun kasance a wurare biyu, yayin da bangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar da zaben nasu a babban ɗakin taro na ma'aikatar kananan hukumomin jihar, abinda suka ce sun yi ne saboda tsaro. Bangaren Daniel Oga Ogazi kuwa sun gudanar da zaben nasu ne a majalisar dokokin bayan sun kutsa majalisar kuma ba tare da magatakarda ko clerk na majalisar ya rantsar da shi ba. Mamba mai wakiltar kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa ya bayyana min cewa tun farko jam'iyya da masu ruwa da tsaki na bada shawara kan wanda suka ga ya dace zama kakakin majalisa don samun ci gaba.
Sunana Muhammad Adamu Umadi Fu. Kamar yadda aka saba da party da gwamnati muka yi zama don a samu saukin lamari, aka zo za a yi zaben za mu je mu shiga majalisa, suka yi babakere suka kare mu daga shigan majalisa. Sai muka sami gwamna muka ce to gashi fa security na wannan gurin nan, mun kasu shigan wannan gurin nan. Sai ya ce to tunda akwai annex aka ce clerk ya je ya bada sanarwa don dun mu je mu haɗu a gurin, ba su zo ba. Muka je muka yi zaɓen shi kakaki Right Honorable Balarabe Ibrahim Abdullahi, aka kuma rantsar da mu gaba ɗayan mu, clerk da deputy clerk dukkan su suna tare da mu.
A bangare guda kuwa Daniel Oga Ogazi da ke wakiltar Kokona, wanda shi ma yake ikirarin zama kakakin majalisar, yace sun bi doka.
Mun kadamar da aikinmu bisa doka na Najeriya yanda ta kaida, kuma membobi 13 sun zo mun jira domin mu 24 ne. Mun jira dan mu gan sauran yan uwanmu da aka zabe mu tare su zo, ba mu gan su ba. Membobi 13 suka zabe ni a matsayin na speaker, suka kuma zabe Mohammed Oyanki a matsayin shi na mataimakina. Muna da kuma clerk wanda ya rantsar da mu anan, wanda doka ta bada dama akwai clerk wanda muke da sun kai 5 anan, kuma shi ya rantsar da mu.
Mai fashin baki kan lamura barista Yusuf Shehu Usman yace bangarorin biyu sun saba wa doka kuma hakan na iya shafar harkokin ci gaban al'umma.
Dukkan su bangare biyu sun keta dokoki. Shi zaben majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga doka yin su ake a cikin chambers na majalisa, ba a wajensa ba. Don na tuna Supreme Court ta ma ba da hukunci akan irin wannan a case din Ladoja, inda Supreme Court ta ce members din ba su da dama su aiwatar da zaben majalisa a wani wuri daban inda ba cikin chamber na majalisa ba. To na biyu kuma ɗaya daga cikin bangaren su kuma sun zauna a cikin majalisa sun gudanar da nasu zaben, amma kuma to babu clerk, wanda kuma bisa ga doka clerk shike gudanar da zaben speaker, kuma ina ji babu ma mess.
Yanzu dai a dokance wato dukan su biyu ba su dace su zama kakakin majalisa ba.
Eh, ana wa ganin gaskiya.
Kai za a warware wannan takaddama.
Su ɗan siyasan su haɗa kansu su nemi maslaha. Kudin kuma an kasa samun haka nan to ya zama dole kuma sai kotu kawai za ta iya warwarewa.
Al'umma da suka sha wahala wajen zaben shugabannin su dai na fatar ganin wakilan nasu sun haɗa kai don aiwatar da dokokin da za su kawo zaman lafiya da ci gaban su ta fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Lafiya, jihar Nasarawa, Najeriya.